D'accord.
Mais oui, ah.
To jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci barkanku da saduwar mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya akwai jita-jita da ake ta bazawa a Najeriya cewa wataƙila shugaban Najeriya din Bola Ahmed Tinubu zai yi wa gwamnatin sa kwaskwarima inda zai canja wasu ministoci ya nada wasu ya salamu wasu to bisa ga al'ada duk dan siyasa da ke son ya zama minista yana buƙatar goyon baya daga jiharsa musamman daga wurin gwamnatinsa a bisa sanin haka za a iya dauka cewa Bello Muhammad Matawalle Maradun wanda shine karamin ministan tsaro a yanzu zai iya samun goyon bayan gwamnatin jihar Zamfara ne yanzu Dauda Lawan domin ya ci gaba da rike wannan mukamin nasa ko kuma a ci gaba da barin sa a matsayin minista wannan ayar tambayar ta wajaba domin sanin irin zazzafan fadan da ke gudana a tsakanin wayannan mutane guda biyu musamman a shafunan duniyar gizo inda suke cece kuce suna zargin juna da abubuwa da yawa Ba da bayan haka menene tasirin wannan fadan nasu akan mutanen jihar Zamfara da kuma ci gaban ita wannan jiha din. To muna da muhawara da ke kan hanya amma kafin sannan bari mu ji ra'ayoyin wasu ƴan Zamfara din.
Ai abun biyu ne. Yanzu halin da ake ciki talakan Zamfara ba abin da yake so illa ya samu zaman lafiya. Ministan gada ake ta kalubalanta ta ya taso. Dama abin da ake so ga shugabanci ya za a ga a fadi laihinka kuma ka gyara kuma ya taso tsakanin shi da Allah ana kokarin akai karshen matsalar ga ita ce talakan Zamfara ke so. Shi wannan mai suka me yayi? Ina ka taba ganin ya je jaje? Ina ka taba ganin an dauke sojoji Dauda ya tashi tsaya ce sai an maida su. Tunda ya ce dauke su ake daga Abuja. An kwashi ke shugaban sojojin gaba ɗaya an kawo Sokoto don akai karshen matsalar tsaro kuma ya tattaro wani aiki. A tashi tsakani da Allah kamar yadda shi Matawalle ya zo. Dauda ya roki arziki ya roki alhurma a taro akai karshen matsalar nan ita ce damu mutanen Zamfara. Wannan shine ra'ayina.
Sunana Jamilu Muhammad Karu. A gaskiya wannan takaddama da take faruwa tsakanin gwamnati mai ciki yanzu ta Dr. Dauda Lawan Dare da gwamnatin da ta gabata ta karamin ministan tsaro na yanzu wato Bello Matawalle abu ne wanda dole sai gwamnatin da ta shigo ta yi bincike a kai saboda jiha ta riga ta daidaice abubuwa sun riga sun lalace kudaden da ya kamata a yi amfani da su amma talakawa aiki ba a yi ba hankalin mutane ya tashi saboda tsaro sannan akwai allegations iri-iri daban-daban da shi wannan karamin minista na tsaro yake fuskanta.
To haka ne to kamar da muka ce akwai muhawara kuma wakilin mu a can Gusau Abdulrazak Bello Kaura ya shirya mana ita muhawara din a tsakanin gigga guda biyu na jam'iyyar da ke mulki ta PDP da kuma jam'iyyar adawa ta APC. Ba tare da bata lokaci ba zan bar Abdulrazak din ya gabatar da bakin nasa.
Jama'a sauraronmu assalamu alaikum barkanku da kasantuwa da juna a cikin wannan shiri na tsaka mai wuya. Shiri da ke zo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke birnin Washington DC. A wannan lokaci za mu tattauna ne da wasu muhimman mutane guda biyu daga jihar Zamfara musamman kacokan tattaunawa ta kasance ne akan cece kuce da takaddama da ke tsakanin tsohon gwamnan jihar Zamfara Bello Matawalle wanda shi ne karamin ministan tsaro a Najeriya da kuma gwamnan jihar Zamfara Dauda Lawal akan abin da shafi ita kanta jihar ta Zamfara. Domin samun nasarar tattaunawa wannan shiri kai tsaye ina tare da sakataren jam'iyyar PDP na jihar Zamfara Naziru Ibrahim Rufa'i. Ma Naziru ina maka barka da shigowa cikin wannan shiri.
Salamu alaikum ina ma godiya da wannan da ya tare da imani ko muna tare da kai insha Allah. Assalamu alaikum.
Daga bangaren tsohon gwamnan jihar kuma ministan tsaro a matakin kasa wato Bello Matawalle akwai sakataren yaɗa labarai na jam'iyyar APC na jihar Zamfara wanda kuma shine tsohon babban darakta mai kula da sashen yan jarida a lokacin mulkin gwamna Matawalle wato Yusuf Idris Gusau. Malam Yusuf muna maka barka shigowa cikin wannan shiri.
Malam Abdulrazak muna godiya kuma muna godiya bisa wannan karama da kuma gaisa mu da aka yi a wannan shiri.
To malamai za mu soma wannan shiri sanin ku ne cewa bangarenku guda biyu wato shi gwamnati Dauda da shi minista Bello Matawalle akwai takaddama kwarai da gaske musamman abun da shahi zargin juna da abubuwa wai bari in soma da shi Malam Naziru na bangaren gwamnati ne shi yanzu a jihar Zamfara menene babban matsala tsakanin wayannan mutanen guda biyu
a'udhu billahi samil alim min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim da farko dai ina ma Allah godiya samu na cikin wannan tattaunawa mai albarka a wannan gidan rediyo mai albarka. Ban tunanin akwai wata takaddama tsakanin mai girma gwamna da shi mai girma tsohon gwamnan jihar Zamfara ko ministan tsaro a yanzu, wanda take tsakanin su gudun sai dai tsakanin yanayin da aka gabatar da gwamnatin jihar Zamfara a baya da yadda shi ko mai girma gwamna Dauda ya karbi gwamnatin. To wannan abu ne shi ne takaddamar da mutane suke ganin kamar ana samu tsakanin su, ba wai tsakanin su bane, a'a abu ne wanda ya shafi al'umma. Shi wanda ya gabata yayi abin da ya tsaya na tsawon shekara hudu, yayi mulkin da ya tsawon shekara hudu, shi ko mai girma kuma da Dauda Lawal Dare yazo ya fito takara, Allah ya bashi nasara ya karbi gwamnati. To irin abubuwan da aka tarar cikin gwamnatin ne dole zuciya ta yi nauyi, shi ke sa abun na damar da shi His Excellency har za ka ji yana nuna damuwa yadda ya karbi jihar. Duka abubuwan dai suna da alaƙa ne da kishin jihar da ke damun shi His Excellency.
Malam Naziru, kai magana dunkule, abubuwan da aka tarar kamar yaya?
Kamar yadda ka sani, 2019 Allah ya ba mai girma gwamna dallama ta wanda mulkin jiha, duk da ba zaɓenmu aka yi ba lokacin muna tare da shi, amma da yanayi na shari'a da kuma wasu abubuwa da suka faru, tsohon jam'iyyar shi ta yanzu ta ruguje kanta, Allah ya ɗauki mulki ya bashi a cikin jam'iyyar PDP. Aka shekara uku yana mulki daga baya, kafin shekara uku ta ƙare ya koma APC. Sai kuma mai girma Bola Dauda Lawal Dare zai ya yi fito takara a ƙarƙashin jam'iyyar PDP, Allah ya bashi nasara. To abubuwan da mu yanayin mulkin Bello Mutawalle shi yasa al'ummar jihar Zamfara suka gundura da mulkin, suka musu mulkin ya kai, kuma suka zaɓi mai girma Dr. Dauda Lawal Dare a matsayin yanzu ya kawo sauye-sauye da cigaba a cikin jihar Zamfara. Lokacin da His Excellency ya karɓi gwamnati, aka yi kwamiti na karɓar mulki, to a yi isko abubuwa da yawa. Bayan abubuwan da aka gani na zahiri na rashin samun cigaban da aka tsammana ƙarƙashin gwamnatin na Bello Mutawalle, kuma an isko wasu badakaloli na banna da aka samu na kuɗaɗe da mismanagement da wasu abubuwa da ba a yi tsammani a samu ga irin shi ba, to wannan abun yasa duk lokacin da aka ɗauko yanayin yadda Bello Mutawalle ya gudanar da mulki, to duk wanda ke cikin wannan gwamnati zai ji rayuwar shi ta ɓaci. Ganin an karɓi gwamnati domin a kawo cigaba, aka shekara hudu babu cigaban da aka samu.
Malam Naziru, kamar kenan wannan shine dalilin da yasa ake ta wannan takun saka kenan tsakanin su.
Kusan shine.
To bari mu koma ga shi Malam Yusuf Idris, shi sakataren labarai na APC, wanda shi ke bada kariya ga bangaren shi tsohon gwamna Mutawalle. Malam Yusuf, kaji maganganun shi sakataren Filifi wato Naziru. Me za ka ce akan wannan magana ta shi?
A'udzubillahi minashaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Muna yi ma Allah godiya mai kowa mai kowa wanda cikin ni'imar rayuwa ya azurta mu da halartar wannan shiri na Voice of America, domin yin bayanuna masu muhimmanci ga al'ummar ƙasa kuma al'ummar duniya baki ɗaya. Kamar yadda ka saurare shi, na saurare shi, na ji shi, kuma tare da shi aka yi gwamnatin Mutawalle wanda yana cikinta. Kamar yadda yake kokarin ya nuna wani abu, to ni ya tawa fahimta da kuma abinda al'umma suke kallo da abinda ake a jihar Zamfara, ba takaddama abinda ya isko ba ne, domin ai abinda ya isko shi mai girma gwamna Dauda, ai ya isko abu a rubuce. Ita kuma transition na gwamnati, idan gwamnati za ta wuce za ta rubuta abinda ta bari ta baka hannun uba, abinda baka yadda ba ne za ka dawo ka kira ka ce to wannan ai baka yadda ba, wannan baka yadda ba. Amma idan ka kula, shi yanzu mai girma gwamna Dauda ya tafi dazuzzuka a jihar Zamfara, ya yi kamfen da matsalar tsaro, ai ba cewa ba ya aiki ba lokacin da yana kamfen ba, ba yadda ya ce ba ya aiki ba, ko kuma ba a kawo cigaba ba. Abin da ya tafi gaya mutanen karkara cewa laifin mai girma gwamna Mutawalle ne lokacin da yana gwamna, wannan matsalar tsaro idan Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi cikin sati biyu zai karɓi wannan matsalar tsaro. Kafin shi Allah subhanahu wa ta'ala ba ya mishi hikima, ba ya mishi dabara, ba ya mishi wani, sai ya karɓi shi sai ba shi kunni. To da ya ba shi kunni da ya shigo banda a waje yake. Kamar dan kwallo ne mai kallon kwallo. Ba yana kallon kwallo don in ka kula shi mai girma gwamnatin Zamfara ne yanzu bai taba yin aikin gwamnati wani wuri ba in ba aikin banki ba. Bai taba yin harkar siyasa ba ko riƙe wani political appointment. Babu wani misali da ya taba riƙawa in ba aikin banki ba. Abin da yake tsammani kamar yadda ake aikin banki haka ake aikin gwamnatin jiha. To da ya shigo ya ga abin ya gagare shi ya fi karfin shi. To shi ne sai yake ƙoƙari yanzu ya ɗauki laifukan matsalar tsaron ya mai da ita jingina ta ga mai girma a ministan tsaro na ƙasa ne yanzu.
To kenan shi wannan shi ne dalilin ku na ɗaura takwaɗa mara ta ganin sarƙila kuma da martani.
Ai babu dalilin da zai sa. Mutum ya kore ya maka kazashi. Misali yanzu, ai matsayin shi na gwamna, idan zai magana a kafafen yaɗa labarai, ya kamata ya san maganganun da zai yi ma ya faɗa. Domin shi yanzu duk maganar da ya faɗa, magana ce wadda za a ɗauka matsayin shugaba ya yi ta. To, waɗansu maganganun da yake zana, ai ina kallon idan muke shiru ko muka kyale shi, abin da ya faɗa gaskiya ne kenan.
To ba
dukkan wayannan maganganun da ya faɗa ciki babu magana ta gaskiya ciki ko daya.
To Malam Naziru kaji shi ansa da ya bada shi ita takaddama ma da kuke yanzu kayan mu ci gaba ana madadin wa ake yin ta dan ci gaban jihar Zamfara ne ko kuma dan kare jam'iyyun kule daban-daban ko kuma ra'ayoyin gurban dan.
To a gaishe ku. To idan Allah ya kai mu rana to za mu shin gaskiya ne lokacin da yake campaign neman a zabe shi gwamna Dauda Lawan ya taɓa alƙawarin cewa in an zabe shi din zai kawo ƙarshen harkar tsaro a Zamfara a cikin makonni biyu kacal. Sannan kuma gaskiya ne shi Bello Mutole ya taɓa zargin tsofaffin gwamnoni cewa suna da alaƙa da kusanci da 'yan ta'adda. Sannan me yasa shi Bello Mutole din ya dinga haɗuwa da shugabanni ko kuma jagororin 'yan ta'adda din a cikin gidan gwamnati na Gusau? Duk wannan suna cin abubuwan da muke son taɓawa in Allah ya kai mu rana wato. Yanzu muna godiya ga su baƙin namu wato Naziru Ibrahim Rufa'i da kuma Yusuf Idris Kusau da kuma musamman shi wakilin namu Abdulrazak Bello Kaura da ya haɗa mana wannan muhawara tare da su. A madadin su Aliyu Mustafa Sakwati ne a Washington. Mun ba ku lafiya.